Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 2531 da kuma 49. Masarar ma jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya Fara'a FM, Nomad FM da Lal da Niya. Da tashar mu TV Africa akan mita 102.5 zanga FM a birnin Yammai. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alfa Radio ta birnin kuma sai yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a vhausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masaranmu assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdul Aziz Adili Torin daga birnin Washington DC tare da Zahara Ufagi da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a 19 ga watan Maris na shekarar 2019. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su mu fara da kanun labarai.
Mun yi murna ko mun ji dadin wannan abu amma abin da ya rage shine maganan wato aiwatarwa inda ma'aikata za su cigajen wato wannan kari na mafi kankantan 30,000.
To kuma muna aikin gafara. Ko shi yanzu dai bari mu fara da kanun labarai.
Prime Minister kasar Mali Soumaila Babaye Maiga da dukkan membobin gwamnatinsa sun yi murabus a jiya Alhamis. Mai bincike na musamman na Robert Mueller yayi bincike game da lokuta 11 wanda yake kyautata zaton cewa shugaba Donald Trump ya karya doka a kokarin dakatar da binciken sa. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron yana ganawa da wakilan Majalisar Dinkin Duniya ta al'adun gargajiya bayan mummunar gobarar da ta cinye majami'ar Cathedral na Notre Dame.
Madalla to bayan labaran duniya za ku ji kadan daga cikin ra'ayoyin ma'aikata bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya saka hannu akan wata doka ta musamman.
Kungiya ta Afrika gaba daya wanda ke kula da jami'o'i cikin kasashen nan 19 babu daya wanda ake zaben shugaban jami'a.
To jama'a sai ku yi mana aikin gafara energy idan da wannan labari haito dai daga Niger tsokaci ne daga mataimakin shugaban Emirsa dokokin kasar a kan wata doka ta musamman da ta shafi jami'an kasar. Yanzu sai mu to bayan labarin yanzu sai mu leka a Nigeria.
Saurare assalamu alaikum. Prime Minister kasar Mali Soumaila Babaye Maiga da dukkan membobin gwamnatinsa sun yi murabus a jiya Alhamis a wata sanarwa daga ofishin shugaban kasar Ibrahim Babakar Keita ta ce shugaban kasa ya amince da murabus din na Prime Minister kasar da membobin gwamnatinsa. Wannan mataki ya zo ne bayan tashin hankula a yankin tsakiyar kasar ciki har da kisan gilla a watan jiya na Fulani 160 wanda ake zargin mafarauta na dogon ne suka aikata. Majalisar Dinkin Duniya ta fitar da rahoto cewa a cikin shekarar da ta wuce fada tsakanin Fulani da al'ummar dogon ya janyo mutuwar mata da yara da maza har guda 600. Makonni biyu da suka wuce an yi zanga-zanga a barin Bamako, babban birnin kasar, da nuna rashin amincewa da rashin ikon gwamnati na hana aukuwar tashin hankula. Mai bincike na musamman Robert Mueller yayi bincike game da lokuta 11 wanda yake kyautata zaton cewa shugaba Donald Trump ya karya doka a kokarin dakatar da binciken sa akan ko Russia ta yi katsalandan a zaben shekarar 2016 wanda ya lashe zaben amma a ƙarshe bai iya tabbatar da cewa shugaba Trump ya karya doka ba. Rahoton mai shafi 448 da aka fitar a jiya Alhamis ya tabbatar da cewa babu wata shaida cewa Trump ko masu yakin neman zaben sa sun hada hannu da Russia don yin shishigi a madadin shugaban kasar a zaben shekarar 2016 da nufin kada yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. Duk da yake binciken ya rubuta muhimmancin dangantaka tsakanin mutane na gwamnatin Russia da kuma masu yakin neman zaben sa, shaidar bata isa ta tabbatar da an yi laifi ba, inji Mola. Amma duk da haka rahoton ya nuna kokari da dama da Trump yayi na wajen kawo cikas da bincike na zargin ko Russia ta yi katsalandan a yakin neman zaben. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron yana ganawa da wakilan Majalisar Dinkin Duniya ta al'adun gargajiya bayan mummunar gobarar da ta cinye majami'ar Cathedral na Notre Dame. Macron ya gana da tawagar UNESCO a fadar Elysee a yau Juma'a. Majami'ar mai cike da tarihi ta shiga jerin muhimman wuraren tarihi na duniya na cibiyar ta UNESCO ne a shekarar 1991. Director cibiyar Mathilde Rosler ta ce bayan ta ziyarci majami'ar a farkon wannan makon, kashi biyu cikin uku na rufin babban majami'ar ta Notre Dame ya tafi. Shugaba Macron ya ce yana so ya sake sabunta tsarin ginin majami'ar, wanda yake so a kammala shi a shekarar 2024 don buɗe majami'ar a lokacin gasar wasannin motsa jiki na Olympic wanda za a yi a ƙasar ta Faransa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Yoweri Museveni ya nuna buƙatarsa ta yin takarar shugabancin Uganda a shekarar 2021, duk da cewa a lokacin yana da shekaru 75. A jiya Alhamis, kotun koli ta ƙasar Uganda ta amince da hukuncin kotun kundin tsarin mulki da ta yi a shekarar 2018, wanda ya bayyana cewa Museveni ya fara wani wa'adin mulki a karo na hudu a shekarar ta 2016 zai iya sake tsayawa takara. Alkali Eldad Muwangusia ya gabatar da hukuncin kotun da ta yi zama ƙarƙashin jagorancin shugaban kotun hukunta manyan laifuka ta Bat Katuriba.
By majority decision of 43 on the process of enactment of the act says on the violence.
Bisa hukunci da alkalai hudu suka goyi baya, uku suka nuna rashin amincewa, ba a sami nasarar cimma burin taka mishi birki ba dangane da batun tashin hankali ciki har da wajen majalisa. Wannan ma an yi fatali da shi, an kuma gaza tabbatar da hujjoji dangane da neman kotu ta hana wanda ya kai shekaru 75 tsayawa takarar shugaban ƙasa shi ma ta kasa. An amince da hukuncin da kotun kundin tsarin mulki ta yanke. Yau ranar Juma'a rana ce ta mabiya addinin Krista da ake kira Good Friday. Papa Roma Francis ya jagoranci wata sujjadan tunawa da mutuwar Isa Almasihu, inda za a kunna kendir wanda dukkan mabiya addinin Krista za su halarta. Papa Roma Francis ya kira tilasta mata shiga karuwanci a matsayin wani babban laifi ga ɗan Adam, kuma ya yi kira ga mabiya addinin Katolika su buɗe idanuwansu ga waɗanda wannan mummunan lamari ya shafa.
A gaida Zahra'u Fage, labarin ku saura daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yan sai rahotanni mu zamu fara daga birnin tarayyar Abuja, inda kungiyar Kwadugo da ma ma'aikata a Najeriya ke bayyana ra'ayinsu a game da dokar ƙara albashi da shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu a kai. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton.
Shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu a sabon dokar da za ta ƙara wa ma'aikata albashi a Najeriya daga naira 18,000 zuwa naira 30,000. Sakataren tsare-tsare na kungiyar Kwadago ta ULC, Comrade Nasiru Kabir, na cikin waɗanda suka yi gwagwarmaya na tabbatar da wannan ƙarin albashi. Ko ya yake ji da aka samu yadda ake so?
Da fari mun yi murna ko mun ji daɗin wannan abu, amma abin da ya rage shine maganan wato aiwatarwa, inda ma'aikata za su ci gajiyan wato wannan ƙari na mafi ƙanƙantan 30,000.
To ya za ku yi da jihohin da ko a lokacin da albashi ke 18,000 ma ba su biya ba?
A to alhamdulillah, kwanaki mun yi ta kiraye-kiraye a jihohi, mun gaya wa kuma wato membobinmu da suke jihohi cewa duk gwamnan da ba zai iya biyan wannan abu ba, a yana da kyau wato ya aje kujeransa ko kuma mu saka ma'aikatanmu su canja shi. To alhamdulillahi ma'aikatan nan sun ji kiraye-kirayen nan, wasunsu da ba su da niyan biyan wannan abu yau ba su bane a cikin wato gwamnatin jihohin nan. To alhamdulillahi nan babban nasara ne, saboda haka gani ga wani ya isa wani wato tsoron Allah.
Wasu ma'aikatan a nan Abuja sun bayyana ra'ayinsu a game da ƙarin albashin,
Sunana Muhammad Rilwan A. Umar. I'm Deputy Director Special Duties with FRZN Headquarters. Zamu iya cewa a yanda muke sa rai da babu gwanda ba dadi domin shi 2030 din nan ka duba koda a ce wanda ya fara aiki yau ne bai da mata to nawa zai kashe a rana a saukake dole kashe 1000 to balle kuma yayi mata da inda yayi mata zai fara yaya kuma a gwamnati an ce an yarda a ci da kai da albashi a cikin albashinka kai da matarka daya da mata da yaya hudu har ma da ƙarin wanda ba naka ba guda biyu to kaga in kaka duba wannan al'amari ba ana duba abin da zai ishe ka bane ana duba abin da zaka yi managing ne wato zaka dan irin tallabawa
sunana Hauwa Ali to yanzu da ƙarin albashi nan da za yi to ya kamata yi alheri amma ka san kana zama a gidan haya mai gida zai ce to an kara maka kudin albashi so dole ya kara maka kudin haya yara kuma da suke makaranta masu makaranta za su ce to da ba mu kara ba don muna ganin amma kuke samu yanzu zai karu in ka je kasuwa ma duk masu kasuwa za su ce to albashi ya karu mu ma bari mu samu namu a ciki so ban san ko zai yi amfani ba ko ba zai amfani ba
sunana na Fatima na aiki IFRCN headquarters
har yana da kyau amma ni gaskiya bai mun dadi ba
harmonization ne nake so irin duk irin da wani take da kwa suke samun telecom din duk mu mu samu dan wanda suke sec ko NPC ai ba su fi mu ba duka school same school muka je ko a na radio house din we have information we have voice of Nigeria our salary is not the same
sunana engineer Abdul Aziz Sani Aziz a matsayina na dan karamin ma'aikaci mazaunin yankin nan Kuje FCT Abuja muna murna da karin kudin albashin da shi shugaban kasa Jalal Muhammadu Buhari yayi kuma muna mishi addu'a Allah ya kara karfafa shi Allah ya kara mai karfin gwiwa da zai yi fiye da wanda yayi amin summa amin
sunana Christiana Gokir ni civil servant ne a Federal Ministry of Information to karin albashin nan gaskiya mun ji dadi ba mu ji dadi ba don ko a yau da na je kasuwa tun kudin bai shiga ba kaya sun tashi kuma muna jin waiwai akwai kari a tax akwai kari a VAT to ya zamu karasa zamu iya sayan wani abu da kudin kenan gaskiya kudin bai mana dadi ba yanzu ko sabulu mutum zai saya kudin ya karu
abin jira a gani shine irin tasirin da karin albashin zai iya yi idan ma'aikatan Najeriya sun fara karba Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Madina Dauda yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Niger inda majalisar dokokin kasar ta amince wata doka da ke baiwa gwamnati hurumin nada shugabannin jami'o'i a maimakon a zabe su wakilin murya Amurka a Yemen Sulmumun Barma ya kuma na da ƙarin bayani
da ƙuri'u 135 daga cikin 171 ne majalisar ta yi na'am da wannan kudirin doka mai kunshe da wasu muhimman canje-canjen da suka shafi tsarin tafiyar da harkokin jami'o'in gwamnatin Niger cikin su har da batun mai gurbin zaben shugabannin jami'o'i da wani tsari na daban wanda a ƙarƙashin sa hukumomi za su samu hurumin nada irin waɗannan jami'ai mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasa Honorable Irosani ya bayyana mun dalilan su na amincewa bukatar gwamnatin ta Niger
kungiya ta Afirka gaba daya wadda ke kula da jami'o'i cikin kasashen nan 19 babu daya wadda ake zaben shugaban jami'a menene tasirin a zabe shugaban jami'a kuma babu ci gaba dalibi yazo yayi shekara 10 bai je ko ina ba dan talaka su ne ke wahala shi idan an zabe shi zai yake ya hi karhin kowa ya ma hi karhin gwamnati ba wanda ke AMM magana alhali ba yayin aike shi
kungiyar malaman jami'o'i ta SNEX wacce ta shafe watanni tana yajin aiki akan batun zabe ko nadin shugabannin jami'o'i ta yi watsi da wannan mataki da take ganin sa a matsayin wanda ya saba wa tafarkin demokradiya madam Fatima Mai Yaki ita ce mataimakiyar sakataren wannan kungiya
kundin ƙasa ya ba mu ƴancin kuma mu ce ba mu raida ba kuma ya ba mu hanyoyin da za mu kwatanta da ba mu yarda ba to hanyoyin na da kundin ƙasa ya ba mu kuma hallo su za mu bi duk ƙasashen duniya an taru an ce babu abin da ake so kamar demokrasiya menene wara demokrasiya shine zabe inda Niger demokrasi ba abin kirki ne ba da su da kansu shugabannin da ke iko yanzu ba su shekara 30 suna gwagwarmaya don a zabe su
to amma majalisar dokokin na gargadin malaman jami'o'i da su yi karatun tanusu don kaucewa aikata dukkan wani abin da ka iya dabaibaye al'amuran ilimi a wannan ƙasa
babu wani abu da za su yi bugun gaba da shi in ba cewa ba gashi nan ana gani a ƙas kwararru ne su cikin bada ilimi kuma ga shaida nan.
A gobe Asabar ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu ke hallara zauren majalisa domin yi wa wakilan al'umma bayani akan matsalolin da ke yi wa sha'anin karatu tarnaƙi a daukacin jami'o'in gwamnatin Nijar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma sai mu leƙa jihar Plateau da ke Najeriya, inda a yau Juma'a mabiya addinin Krista a duk faɗin duniya ke gudanar da bukukuwan Easter don tunawa da mutuwa da tashin Isa Almasihu. Wakilin muryar Amurka a Jos, Zainab Babaji, ta aiko mana da ƙarin bayani.
A yau Juma'a mabiya addinin Krista a faɗin duniya suka fara gudanar da bukukuwan Easter don tunawa da mutuwa da tashin Isa Almasihu. A ranar Juma'ar Easter, mabiya addinin Krista sun yi imanin da cewa rana ce da aka kashe Yesu Kristi, wanda tashinsa daga matattu ya kasance sanadin ceto daga halaka da kuma alkawarin rayuwa na har abada da kaucewa shiga jahannama ga duk wanda ya yi imani da Isa Almasihu. Reverend Bakari Ibrahim ya ce Isa na cikin ginshiƙan koyarwa da abinda mabiya addinin Krista suka fi bada fifiko kansa.
A lokacin Isa ne Almasihu ya tashi daga matattu, ya ba mu nasara da mu ma muna da gabagadin tashi bayan da Yesu Almasihu zai zo ya karbe mu.
Ta yaya mabiya addinin Krista za su yi amfani da wannan lokaci na Isa, wato wajen yada zaman lafiya da yada bishara?
Isa lokacin falala ne, lokacin salama ne, lokacin da Almasihu ya kawo salama kuma cikin duniya ta wajen tashinsa. Kazalika ana son duk Krista shi ma ya dauki wannan dabi'a da Almasihu ya mana na wajen yada bishara, saboda waɗanda ba su san Yesu nan ba su samu kubuta, su samu ceto, su kuma yada bishara na zaman lafiya.
Duk da shike Krista a faɗin duniya na gudanar da bikin na Easter daga ranar Juma'a zuwa ranar Litinin sau guda a kowace shekara, sun yi imanin cewa an keɓe ranar ne don tunawa da mutuwa da tashin Yesu Almasihu, amma ba takamamman rana ko lokaci ne da ya mutu ba. Madam Lami Ibrahim da ke koyarwa a cibiyar tauhidi da ke nan Jos ta ce Easter na da muhimmanci a rayuwar Krista.
A cikin wannan lokacin Easter muna da Good Friday, wato muna tunawa da ranar da aka gicciye Yesu. Mun ga mamakon mu ce da shi Bad Friday don Yesu ya mutu, muna ce da shi Good Friday domin muhimmancin shi ne Yesu ya sada a wannan mutuwa. Yesu ya sada mutane da Ubangiji Allah. So wannan shi ne makoman kowane mutum, wanda dama Ubangiji ya halicci mutum da man jin dadin rayuwa tare, amma zunubi ya shiga ya karye wannan zumunci. Kuma Lahadi muna ce da shi Easter, muna tuna da tashin Yesu daga matattu, wanda ya nuna cewa ko da mun mutu muna da sa zuciya cewa za mu tashi. Kuma bin Yesu Kristi ya nuna mana cewa mun samu nasara, nasara kan zunubi na farko wanda iyayenmu suka yi, nasara na biyu shine a rayuwarmu na kullum muna da abubuwan da suka iya sa mu yi tuntube mu kasa yin tafiya, amma cikin Yesu muna da nasara. Masu bi suna da bege za su koma su yi zama falala gaban Ubangiji.
Mabiya addinin Kristan da suka yi imanin Isa Almasihu ya tashi daga matattu, wanda ya tabbatar da bambancinsa da sauran annabawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Yesu Kristi na wale, ku zo mu yabe shi.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma sai shirinmu na gaba duniyar Amurka daga Muhammadu Lalo.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Ana ci gaba da cece kuce tun bayan da ma'aikatar shari'ar Amurka ta saki tataccen rahoton nan, wanda ya bincike kan shigin da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na 2016. binciken da Robert Mueller ya jagoranta ya kuma mika sakamakonsa tun makonni kusan hudu da suka gabata. Amurkawa da dama har da shi kansa shugaba Trump sun yi ta dakon wannan rana da za a saki wannan rahoto. Yau mutun da shirin duniyar Amurka zai tattauna a kai kenan. Gabanin ya saki tacciccen rahoton babban attorney general din Amurka William Barr, wanda ya samu rakiyar mataimakinsa Rod Rosenstein, ya gana da manema labarai a jiya Alhamis, inda ya sake nanata abin da ya faɗa kusan wata guda da ya gabata, cewa bincike na kwamitin Robert Mueller bai sami shugaba Trump da laifi ba ko wani makusancinsa kan zargin da ake na haɗa kai da Rasha domin Trump ɗin ya samu nasara a zaben na 2016. William Barr ya kuma jinjina wa shugaba Trump da ya bada haɗin kai a lokacin binciken.
And as the special counsel's report acknowledges, there is substantial evidence to show that the president was
kamar yadda rahoton lawyer na musamman ya nuna, akwai kwarar hujja da ta nuna cewa an kuntatawa shugaban an kuma har zuka shi saboda yayi amanna cewa ana binciken ne domin a kassara mulkin sa, wanda abokan hamayyarsa suke rura wutar wannan rikicin siyasa da yadda aka rika fitar da bayanai ta barauniyar hanya.
To complete his investigation.
Jim kadan bayan da William Barr ya kammala jawabinsa a gaban manema labarai, shugaba Trump a wani wajen taro na daban ya ayyana cewa yau yana mai farin ciki saboda Mueller bai same shi da wani laifin hada kai da Russia ba ko kuma yunkurin yiwa doka karar tsaye, inda ya kara da cewa
this should never happen to another president again.
Bai kamata irin wannan ya sake faruwa da wani shugaba ba. To tun gabanin ba ya bayyana a yammacin Laraba cewa za su gudanar da wani taron manema labarai kan rahoton, shugaban kwamitin kula da fannin shari'a a majalisar wakilan Amurka Jerry Nadler cikin fushi ya zargi Attorney General William Barr da kokarin kitsa wata makarkashiya.
The central concern here is that the Attorney General Barr is not allowing the facts of the Mueller report to speak for themselves.
Yace babban damuwar a nan ita ce Attorney General Barr ba zai saki hakikanin gaskiyar abin da rahoton Mueller ya kunsa ba. Abin da zai gabatar rahoto ne da zai dadadawa fadar White House, ya kuma tsara zai fitar da rahoton ne a ƙarshen mako saboda a rasa wanda zai maimai da martani. Hakan ba daidai bane, ba haka ya kamata Attorney General ya rika yin aiki ba.
It is not the proper role of the Attorney General.
To a halin da ake ciki, shugabannin 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dokokin Amurka, ciki har da shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi, sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa a jiya Alhamis wacce ta yi kira ga Mueller da ya bayyana a gaban majalisar cikin gaggawa. Suna masu cewa yadda William Barr ya tafiyar da fitar da rahoton ya sa suna nuna shakku kan ko da 'yancin gashin kansa Robert Mueller ya gudanar da binciken. Shi dai wannan rahoto da aka fitar ya nuna fuskoki biyu ne kan batutuwan da ake takaddama a kansu, wato ko an samu haɗin kai tsakanin kwamitin yakin neman zaben na Trump da kuma Rasha, kuma shugaba Trump ya yi yunkurin hana doka ta yi aikinta, inda ya ba da misalai da lokuta daban-daban da shugaba Trump ya yi yunkurin neman sauya akalar binciken. Sannan rahoton ya ba da misalai da dama inda aka samu tuntuɓa tsakanin wasu jami'an kwamitin yakin neman zaben na Trump da Rasha a 2016, sai dai ya nuna cewa babu wata ƙwaƙwarar hujja wacce ta nuna a kowane haɗi tsakanin ɓangarorin biyu. Sai dai Mueller bai fitar da matsaya kan ko shugaba Trump ya yi yunkurin yi wa doka karar tsaye ba, wato rahoton bai bayyana cewa ko Trump yana da laifi ko akasin haka. Sai dai a ƙarshe shi babban Attorney General ɗin da kansa ya fito ya ce hujjojin da ake da su ba su da ƙarfin da za su sa a tuhume shugaba Trump. To sai dai 'yan jam'iyyar ta Democrat waɗanda ba su gamsu da wannan rahoto da William Barr ya fitar ba sun ce za su bi duk wata hanya wacce doka ta tanada domin samun ainihin cikakken rahoton saboda su ga dukkanin abin da ke kunshi a cikinsa. Ga dukkan alamu dai wannan takaddama ta rahoton na Mueller ba ta ɗauki hanyar kawowa ƙarshe ba, yayin da fagen siyasar zaben 2020 ke ƙara ɗumama. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai wani jiko idan Allah ya kimu. Yanzu a madadin Julie Levis Gresham da ta haɗa shirin da Jeff Costa, sai kuma Michael Brown, Mahmud Dalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Mahmudu Lalo. Har yanzu dai kuna tare sashi Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu anan yana cika karfe 11:24 wato karfe 4:24 a jihar Keta dake jamhuriyar Niger. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa, inda ya ce, Assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku bani dama don na yi kira ga gwamnatin kasarmu Najeriya da ya kamata ta dauki matakin hukunta dukkanin masu hannu akan haddasa wannan matsala ta karancin man fetur a jihohi da dama, duba da yadda kamfanin mai na NNPC ya yi ikirarin cewa akwai wadataccen mai kuma ya tura shi zuwa kowane yanki. Ga kuma sakon Ahmadu Abacha da kawu mai goro kumsa, su kuma suka ce fatan alheri ga dukkan ma'aikatan sashin Hausa na VOA. Don Allah ku bamu dama mu jinjina wa Majalisar Dattawan Najeriya akan namijin kokarin da ta yi na amincewa da shirin dokar ƴan sandan kasar, wanda zai samar da muhimmin sauye-sauye ga rundunar ƴan sanda ta kasar mu Najeriya. Sai kuma sako daga Umar Lawal Dan Fulani a jihar Zamfara, shi kuma ya ce hakika amincewa da Majalisar Dattawan Najeriya ta yi da wata doka da za ta kawo sauye-sauye ga aikin ƴan sanda, hakan yayi daidai. Muna fatan kwalliya ta biya kuɗin soso da sabulu. Amin. Sakonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Comrade Mansur Baba Wuro na Fada, inda shi kuma ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Zanga-zangar da wasu mutanen jihar Katsina suka gudanar kan matsalar ƙarancin ruwan sha, hakan yayi daidai. Da fatan gwamnatin jihar Katsina za ki gaggauta shawo kan matsalar ƙarancin ruwan sha da ya addabi jihar. A gefe guda kuma muna jinjinawa jami'an tsaro da ke yaƙi da barayin shanu da masu garkuwa da mutane a jihohin Zamfara, Kaduna da Sokoto. Ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya ƙasar mu Najeriya, Afirka da ma duniya baki ɗaya. To madalla a ci gaba da aika mana saƙonni.
To madalla a gaida Hadiza Kiyar. Yanzu kuma ga shirin mu na ƙarshe labar a takaice kafin mu yi sallama da ku.
Ministan kasar Mali Somailo Babaye Maiga da dukkan membobin gwamnatinsa sun yi murabus a jiya Alhamis a wata sanarwa daga ofishin shugaban kasar Ibrahim Babakar Keita. Ta ce shugaban kasa ya amince da murabus din na Prime Minister kasar da membobin gwamnatinsa. Wannan mataki ya zo ne bayan tashin hankula a yankin tsakiyar kasar, ciki har da kisan gilla a watan jiya na Fulani 160, wanda ake zargin mafarauta na dogon ne suka aikata. Mai bincike na musamman Robert Mola ya yi bincike game da lokuta 11, wanda yake kyautata zaton cewa shugaba Donald Trump ya karya doka a ƙoƙarin dakatar da bincikensa akan ko Rasha ta yi katsalandan a zaben shekarar 2016. Wanda ya lashe zaben amma a ƙarshe bai iya tabbatar da cewa shugaba Trump ya karya doka ba. Rahoton mai shafi 448 da aka fitar a jiya Alhamis ya tabbatar da cewa babu wata shaida cewa Trump ko masu yaƙin neman zabensa sun haɗa hannu da Rasha don yin shishigi a madadin shugaban ƙasa a zaben shekarar 2016.
Da takaitattun labar muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma mun dawo a shirin mu na karfe 9:30 na dare dauke da wasu shirye-shirye da rubutanni. Yanzu a madadin Zahra Ofagir ta yi gabatar da shirin da kuma Tadi da ya haɗa shirin da Bala Obuli sai injiniyan namu Admin Utku. Ni ne naku Abdulaziz Adri Toro ke cewa mu ne lafiya daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe, shirin matasa wanda Amina Aliyu Buhari da Zahra Ofagir za su gabatar.